Alhamdulillahi, halin da muke ciki a Adamawa dai ba sabon abu bane, kamar yadda kowa ya sani, the Northeast halin da insecurity yadda ya addabe mu. Amma da yardan Allah, sojojinmu da mutane da maharba, kai dai ba wanda ba hannunsa a ciki. An haɗu an yi ta addu'o'i na musulmai da kristoci da kowaye, kuma insha Allahu ana kan samun nasara. Garin Maiha da garin Mubi, alhamdulillahi, yanzu kam ya shiga hannunmu, yana hannun gwamnati.
Waɗanne kuma rahotanni kuka samu, saboda akwai rahotannin cewa kamar an samu ɗan hargitsi a Hong da kuma Gombe, me kuka je faruwa waɗannan wurare?
Lallai ka san yanayin da ake ciki yanzu, ko da pin ne ya fadi, ko mace ne ta yi tuntube abinda ta aza, ko da daro ne ya fadi, yanzu mutane guduwa suke yi. Tsoro ya riga ya shiga zukatan mutane ko ta ina. Amma abinda ni na fahimta, abinda nake da labari a kai, shi ne akwai wasu mutane da suke neman tsira daga yanayin hanyar Mubi din. Kuma ka san shi al'amarin da muke ciki ba ka iya bambantawa tsakanin ɗan Ahli Sunna Lidawati wal Jihad ɗin da barayi da dai sauran mugayen mutane. So kowa dai yana taking advantage, yana ɗaukan abin nan daman da halin da ake ciki. Barawo ma in yana so ya firgita mutane ya ce shi Boko Haram ne, gashi nan dai kai kam ka san ya riga ya tabarbare. Amma da ɗan Allah, abun da ya faru mutane suna guduwa ta Hong, aka wasu aka yi ihu an ce a'a ga sunan mutane su yi ta guduwa. A Gombe ma hankali ya tashi, to amma dai alhamdulillahi
an ce an ji harbe-harbe, an ji kaman harbe-harbe a Hong din, sannan daga bisani kuma Gombe aka ji.
Haka aka yi. To ka san shi harbe-harbe ba inda baya zuwa. Zai iya zo daga wa'ancan, zai iya zo daga gefen gwamnati. Jama'a dai sun tsorata, an firgita kwarai da gaske, mu ma hankalinmu ya tashi. Amma awa biyu da suka wuce, ko ina ya zama an samu sauki, kuma wa'anda ake tuhuman su ta cewa ko da mayar mutanen ne, ko da barayi ne, a report da muke da shi dai sun bar kasan Adamawa, sun shiga ta gefen Borno.
To
da dai aka gaya mana a yanzu.